Billy O alongside New Amino. This is how we do it. No doubt about it. Look at Chinkai. Sika Sagir and Tark on the right thing. Do my Akachi. What goes up must surely come down.
Kabuwa ya mulkin ka ba ai mai kure ka zubo ruwan sama ya sauka duniya ne imar kawa zai tare da kan aje ni kai kan aza ni kare ni kare da inga. She a duniya na sani kaga idan lokaci ya zo kowa a rayi mai sansani ya zarfe ido in ya bar ni sai an kadan kawai zangane ka abin yake ni ba ni fara yin ta ama dai ga aro. Masu fariya sun baro da an kafa cari garga sun kasa babu wanda zai bambaro.
Something my homeboys go jumping in your moon go ba mu bane go mun buje was har san cike go karka da jikan ka cewa ka kowa karka da jikan ka cewa ba kamar ka sabon sauti ga sabon bait sabon sauti ga sabon bait.
Ma su ake ka suna buƙatar hakan domin ɗan nasi ya canza.